Your mommy from America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 30 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafada su, ga kanin labarai.
Ukraine ta ce ta dakile wani harin da Russia ta kai na jirgin sama maras matuki da dare kwana daya bayan Moscow ta kaddamar da sabon jerin hare-haren makamai gabanin bukukuwan sabuwar shekara. Wata kotun gwamnatin mulkin soja a Myanmar ta yanke wa hanbarariyar shugabar farar hula Aung San Suu Kyi hukuncin zaman kaso na shekaru 33. Wani jirgin saman sojin China ya matsa daf ta zarar kafa 10 da wani jirgin sojin saman Amurka da ke yankin da ake takaddama da shi na kudancin tekun China, da kuma tilasta masa bauɗiya ta gaggawa domin kaucewa tuhumar gama.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau, za ku ji cewar Majalisar Wanzar da Zaman Lafiya National Peace Council a Ghana ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakan ladabtar da wasu gidajen rediyo a yankin Baku da ke fama da rikicin ƙabilanci a gabashin ƙasar. Sannan za mu leƙa Nijar don jin abin da masoya ƙwallon ƙafa ke cewa yayin da ake ci gaba da juyayin mutuwar shahararren tsohon ɗan ƙwallon ƙafar Brazil, Pele, wanda ya rasu jiya. A nan Amurka kuma wasu masu sharhi kan al'amura sun ce jibge 'yan cirani da suka shigo taɓa rauniyar hanya da aka yi a ƙofar gidan mataimakiyar shugaban ƙasar bai dace ba. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafe da shirin duniyar Amurka. Za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyinku masu sauraro, amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci, ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yau Juma'a, Ukraine ta ce ta dakile wani harin da Russia ta kai na jirgin sama maras matuki da dare kwana daya bayan Moscow ta kaddamar da sabon jerin hare-haren makamai gabanin bukukuwan sabuwar shekara. Hare-haren na zuwa ne watanni 10 da mamayar da Moscow din ta kaiwa Ukraine. A yan watannin baya, hare-haren Russia sun auna tashar makamashi, lamarin da ya jefa miliyoyin mutane a cikin matsanancin sanyi a tsakiyar hunturu. Rundunar sojin saman Ukraine ta faɗa a yau Juma'a cewa Russia ta kai hari a tsakiyar dare ta hanyar amfani da jiragen sama maras matuki da Iran ta kera. Rundunar ta ce adadin jiragen 16 ne aka harba daga bangaren arewaci da kudu maso gabas, kuma duk na'urar tsaron sama ta Ukraine ta tarwatsa su. Ba a sami mutuwa ko rauni ko ɗaya a harin ba, to amma kuma baraguzai da ke faduwa sun lalata tagogi a wasu gine-gine biyu da ke kudu maso yammacin Kiev. Daya daga cikin jiragen ya daki wani ginin bene hawa hudu, lamarin da ya yi sanadiyar tashin wuta wadda daga bisani aka sami kashewa, in ji Kirilo Timoshenko, mataimakin babban jami'in ofishin shugaban kasa na Ukraine. Wata kotun gwamnatin mulkin soji a Myanmar ta kammala shari'ar da ake yi wa hanbarariyar shugabar farar hula Aung San Suu Kyi a yau Juma'a, inda aka yanke mata hukuncin zaman kaso na jumlar shekaru 33, kamar yadda wata majiya ta bangaren shari'a ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP. Suu Kyi, wadda ke zaman fursunar soji tun juyin mulkin shekara ta 2021, an yanke mata hukunci kan tuhumar da ake yi mata, kama daga cin hanci da rashawa har zuwa mallakar na'urar sadarwa ta oba-oba ba bisa ka'ida ba, da kuma keta dokokin annobar coronavirus. Majiyar ta ce a yau Juma'a an same ta da laifi kan tuhuma 5 da suka danganci ɗaukar haya da saye da kuma mallakar wani jirgin sama mai saukar ungulu wanda ya haifar da asara ga ƙasar. An kange 'yan jarida daga halartar zaman sauraren shari'ar Suu Kyi, yayin da kuma aka haramtawa lauyoyinta ganawa da manema labarai. A makon jiya, kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ga gwamnatin ta mulkin soji da ta saki Suu Kyi a cikin matsayar farko da majalisar ta cimma dangane da juyin mulki na Myanmar. Myanmar ta kasance a cikin rikice-rikice tun sa'ad da sojoji suka kwace mulki, wanda ya kawo ƙarshen ɗan gajeren lokaci da ƙasar ta nahiyar Asiya ta ɗauka a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya, lamarin da kuma ya haifar da ɗimbin zanga-zanga a ƙasar.
A an jima kaɗan murtala sanyin na zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. Majalisar wanzar da zaman lafiya National Peace Council a Ghana ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta ɗauki matakin ladabtar da wasu gidajen rediyo a yankin Baku da ke jihar Maso gabashin ƙasar bisa zarginsu da rura wutar rikici a yankin na Baku. Rikicin ƙabilanci a yankin ya yi sanadiyar ficewar ma'aikatan gwamnati da rufe makarantu da hana manoma zuwa gonakinsu tare da asarar rayukan jama'a da dama da dai sauransu. Wakilinmu Hamza Adam daga Kumasi na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya haɗa mana.
Kira na bukatar da a rufe gidajen rediyon da ake zargin masu sunaye Boko FM da Source FM na zuwa ne biyo bayan rikicin kabilanci a yankin ya kai ga ɓarnata dukiyoyin gwamnati tare da kashe wasu al'umman da ba su da halaka da kabilun da ke faɗa a Sheikh Salman Alhassan Mamba a majalisar wazzar da zaman lafiya a kasar.
Gidajen rediyo dai guda biyu, guda suna wanga bangare, wancan kuma na wancan bangare. Sai sa kowane zance ta so ko da karamin zance ne, waɗanda su suke ga kaman wannan zancen nan bai zama musu alkhairi sai su hura wuta daga wuri sai abin ya samu mutane su hushi wadanda kuma sai su ma su hura wuta sai sa koba yaushe ne abin zai kare sai yan gidajen rediyo ba su hura wuta sai abin ya kuma tashi kuma to wannan nan ne chairman mu Dr. Jenfi yace indai haka nan ne ma da kun da yi wurin hukuma a kulle su gaba daya.
Muhammad Nuruddin Abubakar Ali mai fafatukan kare hakokin bil'adama a Ghana na ganin muddan rufe gidajen rediyo shine abin da zai kawo zaman lafiya, to ya kamata hukumomi su yi aiki da wannan shawara.
Aka cin gaskiya matakin da majalisar zaman lafiya na kasa wato National Peace Council a Ghana ta dauka na bukatar da a rufe wasu wato wasu gidajen rediyo da ake zargin su da suna yada labarin da ke kawo rashin zaman lafiya a Boko. Inde sun karan da ake musu game da wannan haka ne, to na ji gwamnati ta yi daidai sabida in akwai sabani akwai rikici ba zaman lafiya, ɗalibai ba za su iya su je makaranta neman ilimi ba, kasuwanci kuma ba za su je su yi kasuwanci ba, mutane da dama ba za su je su yi aikace-aikacen da suka saba ba.
Na tuntubi shugaban gidan rediyo ta Boko FM Muhammad Abdulsamad, daya daga cikin gidajen rediyo da ake zargi, a inda na yi masa tambaya ko shin ya suka ji da wannan ikirari cewa wasu tashoshi ciki har da NASA ke hura wutan rikici a yankin, inda ya kada baki yana mai cewa gidajen rediyo ba su da hannu a rikicin kabilancin Boko, kuma babu wani gidan rediyo da ta nasaba kanta da wata kabila cikin masu faɗan, a don haka wannan ikirari fa babu ƙanshin gaskiya a cikinta. A nan tashar mu ta Boko FM na kirkiro wani shiri da ke da awon zaman lafiya a Boko a matsayin gudunmuwa da zamu bayar wajen kawo zaman lafiya a yankin, jishi hare-haren baya-bayan nan yayi muni sosai sabida an kashe wasu ƴaƴan kabilun da basu alakanta kansu da rikicin ba. Saibun Musa Gutare, shugaban ƙungiyar kabilan Busangawa a Ghana, ya faɗa wa manema labaru cewa ana kashe ƴaƴan kabilan su da basu san hawa ba, basu san sauka ba a Boko, abinda ya bukaci da gwamnati ta dauki mataki a kai. Abin ya yi tsanani sosai sabida ba za a wuce sati ba sai an kai ma ƴaƴan kabilan mu hari, a baya-bayan nan sai da aka kai ma mutum biyar cikin zuri'a ɗaya hari ta hanyar bindige su har lahira, ciki har da yaro mai shekara 12 da haihuwa a duniya. Na yi iya bakin kokari na domin ji ta bakin shugaban hukumar tsaro a gundumar Boko game da wannan al'amari, amma duk lokacin da na tuntube su a waya baya ɗauka. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na intanet. Ga Murtala Faruk Sanyina da ci gaban labaran duniya.
Wani jirgin saman sojin China ya matsa dab tazarar kafa 10 da wani jirgin sojin saman Amurka da ke yankin da ake takaddama da shi na kudancin tekun China a ƙarshen mako, ya kuma tilasta masa bauɗiya ta gaggawa domin kaucewa taho mugama a sararin saman na ƙasa da ƙasa a makon jiya, a cewar rundunar sojin Amurka a jiya Alhamis. Kusantuwar karon ya biyo ne bayan abinda Amurka ta kira wata alama ta baya-bayan nan ta ƙaruwar mai hatsari ta jiragen saman sojin China. Lamarin wanda ya kunshi jirgin saman yaƙi na China samfurin J-11 da jirgin sojin saman Amurka ƙirar RC-135 ya uku ne a ranar 21 ga watan nan na Disamba, a cewar rundunar sojin Amurka a wata sanarwa. Sanarwar ta ce muna sa ran dukkan kasashe a yankin Indo-Pacific suna iya amfani da sararin samaniya na kasa da kasa cikin salama kuma daidai da tanade-tanaden dokokin kasa da kasa. Wani mai magana da yawun rundunar sojin Amurka ya ce jirgin saman na China ya zo gab da fiffiken jirgin ne da tazarar kafa 10 kacal amma kuma tazarar kafa 20 da hancinsa, abin da ya sa jirgin saman na Amurka ya yi bodiyar gaggawa. Amurka ta gabatar da lamarin ga gwamnatin China a cewar wani jami'in Amurka na daban. Ofishin jakadancin China da ke Washington bai karɓa wata buƙatar ta ba da bahasi ba kai tsaye. A can baya dai China ta ce aikiwa da jiragen ruwa da na sama da Amurka take yi a tekun kudancin China baya haifar da ɗa mai ido ga zaman lafiya.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu koma ga rahotannin namu. A jamhuriyar Niger masu sha'awar kallon kwallon kafa kamar sauran takwarorinsu na sassan duniya sun bayyana alhini a game da rasuwar fitaccen dan wasan kwallon Brazil Pele. Suna masu kwatanta mutuwar Pele wanda ake yi wa lakabi da sarkin 'yan kwallon kafan duniya a matsayin wani babban rashi a duniyar wasannin motsa jiki. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma ya haɗa mana wannan rahoto daga birnin Yamai.
Edson Arantes do Nascimento da aka fi sani da sunan Pele wanda ya rasu a jiya Alhamis a wata asibitin Sao Paulo kasar Brazil shine dan kwallo mafi samun daukaka a fadin duniya sakamakon bajinta da kwarewarsa a harkar kwallon kafa. Kamar yadda rasuwar wannan dan taliki ta girgiza duniya, haka abin yake a nan Niger inda wasu 'yan kasar ke bayyana alhini.
Asara ce gare mu kana gani yadda ake gina na zaman taro da shi a fannin gyaran tafiyar kwallon kafa irin gudunmawa da ke bara. Ke sai mu ce ya takarwa a zuwa gani kuma duniya insha Allah ba za ta manta da shi ba.
Ni ne Mamman Yarima Abdu. Gaskiya muna juyaye da wannan rishi na babban dan kwallo na duniya wannan Pele da ya taka leda sosai cikin duniya. Duk abin da mutum zai yi a harkar kwallo dai shi dai wannan mutumin da yake ja yayi shi nan Niger, tunda muna harkar kwallo sosai muna juyayi sosai sama wannan rasuwa lamba 10 dai babu yashi.
Pele wanda ya rasu yana da shekaru 82 a duniya ya zura kwallo 1282 a tsawon shekarun da ya shafe yana taka leda. Shine wanda kawo yanzu dan wasa ɗaya tilo da ya taba samarwa kasarsa kofin kwallon kafan na duniya sau uku. Dan jarida da ke bin diddigin sha'anin wasannin motsa jiki Musa Kambai Garba ya bayyana marigayin a matsayin wanda ya taka rawa wajen tusa sha'awar kwallon kafa a zuciyoyin jama'ar sassan duniya.
Ya buga da 'yan Afirka, kasar shi Brazil ta buga ka gani da kasar Egypt, bayan wannan kuma a shekarar 1965 sun buga da kasar Algeria. Kai lallai Pele ya so Afirka, tunda da club kin shi ma wanda ake cewa Santos sun ziyarci Afirka sau da yawa, sun zo Senegal, sun je Gabon, sun je Cote d'Ivoire. A ƙarshe ma abun tuni babba lokacin da ake yakin Biafra, Pele shi da tawagarsa da kwallon sun zo sun buga kwallon kafa da Nigeria nan makwabciyar mu ta Niger. Sai dai mu ƙara tuni ga dukkan masoya Pele da dukkan masoya kwallon kafa a mashi adda Allah sa kwanciya hutawa.
Hukumar kwallon kafar Niger Fenifoot a ta bakin mataimakin shugabanta Alhaji Sani Otis ta bayyana kaduwa da abinda ta kira babban rashi. A yanzu haka hukumar na gab da tura sakon ta'aziyya ga takwarorta ta kasar Brazil in ji shi.
Pele sarkin 'yan ballo wanda duk duniya ba wanda ya taba kawo sunan shi ba. To gaskiya mun ji wani babban rishi da aka yi a cikin sha'anin kwallon kafa na duniya. Mu daga wajen hukumar ta kwallon kafa, in Allah ya yarda, zan mu aika ta'aziyyar mu na wannan rishi da aka yi. Duniya dai gaba ɗaya ana san Pele. Balantana kuma a Brazil sun maida shi kamar wani jini gimshikin su na kwallon kafa, suna alfahari kwarai da shi.
Tuni aka ayyana zaman makoki na tsawon kwanaki uku domin nuna juyayen rasuwar Pele. An kuma sanar cewa a ranar Litinin din da ke tafe ne za a yi jana'izarsa da karɓar ta'aziyya a hukunce, inda za a ajiye gawarsa a filin kwallon kafar Santos FC, wato kungiyar da ya buga wa kwallo daga 1956 zuwa 1974. Sannan a ranar Talata za a zagaya da gawarsa a titunan birnin Santos, kilomita 80 da birnin Sao Paulo. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma. A nan Amurka kuwa, yayin da ƙasar ke ci gaba da fama da matsalar ƴanci rani da ke shigowa ta ɓarauniyar hanya, kotun ƙolin ƙasar ta yanke hukuncin a ci gaba da aiki da dokar da gwamnatin Trump ta ɓullo da ita mai cike da cece-kuce, wacce ta bayar da damar ta saƙiyar ƴanci ranin a kan iyakar Mexico. A ranakun Kirsimeti, an jibge wasu gwamman ƴanci rani a ƙofar gidan mataimakiyar shugaban Amurka. Sai dai wani mai sharhi kan al'amura a nan Amurkan da ke New York, Muhammadu Lamina Ali, ya shaidawa Haruna Shehu Mararrabas Jos cewa abin da ake yi wa ƴanci ranin bai dace ba, duk da cewa suna da laifi.
Sai gaskiya waton ina duban gwamnan Texas da ya wannan waton sun maida abin siyasa, suna son su nuna ma waton magoyan siyasar kungiyar Republican cewa su suna iya kokarin su, suna ganin cewa su ba su amince da yanda baki ke shigowa ba ka'ida ba. To amma kaga ka'idan garin nan, in mutum ya zo balaguro aka duba, ya kamata a yi mai waton mu'amalan da yake na mutuntaka. To su kuma inda suka yi suka kwaso su aka sa su cikin bas aka zo da su kofar gidan mataimakiyar shugaba, ba daidai bane, domin Amurka da kanta baki suka gina ta. Shi yasa mu muna ganin, mu da muke cikin ta muna ganin a yi ma jama'a rusa a duba wayanda yake suna da matsala na musamman, hakikan matsalan dole a agaza musu ne a agaza musu, amma kar a hana mutanen nan duka baki da alhalin akwai wayanda yake sun cancanci da a ba su dama su shigo, saboda yanda za a yi su ma su samu wato rayuwarsu na yau da kullum ya zo musu yanda ya kamata. Amma ɗan Republicans sun maida shi siyasa, saboda turawa da yake suke kin baki su suna amincewa da wato shugabanninsu na Republicans suke yi, shi yasa suka maida abin suka yi irin haka, suka kwaso su suka kaba. Shi ne farko ba, wato gwamnan Florida ma ya yi haka, yanzu na Texas ne shi kuma ya kwaso mutane ya zo zuba wato kofar mataimakiyar shugabar wato Amurka, wanda yake a bisa ka'ida ba daidai bane.
To Malam Laminu, batun masu shigowa kasar nan ta ɓarauniyar hanya ko ta hanyoyin da ba su kamata ba, batu ne da ya zama babban matsala a nan Amurka. Baka tunani wannan abu da aka yi na jibge waɗannan mutane a ƙofar gidan mataimakiyar shugaban ƙasa an yi ne domin janyo hankalin gwamnatin su, wato gwamnatin Biden, cewa akwai buƙatar lallai su ɗauki mataki akan wannan babban matsala?
To wato dai in ka duba wato Democrats sun gwada cewa da sun so a ce duk wani abin da ake yi ake musguna ma bako a dukkan ka'ida. Abinda suke nema kenan, saboda aika ga Geneva Convention ko kuma doka da aka yi na Majalisar Dinkin Duniya na gwada cewa duk wani wanda zai shigo kowane ƙasa yana da iko ya zo ya nemi agaji a lura da mai shi kan ka'ida, abinda Democrats ke nema kenan. Amma shigowa Amurka ta barauniyar hanya haramun ne, ba daidai bane, saboda ta hakanan nan ana samun miyagun mutane, ta hakanan nan ana samun masu shigowa da wato kwayoyin da yake ba amince da su ba. To wannan nan shine abinda yake wato turawan Amurka na ganin ba daidai bane, musamman Republicans.
To kana gani wannan abu da aka yi akwai wani tasiri da zai?
Tasiri shi ne, kaga magoya bayan su turawan da ke kawai su suna murna da abin da ake ta haka, suna ganin cewa yin hakan kaman ana sare Amurka da mutuncinta kuma da irin arzikin da take da shi. Amma fa shi su mance cewa akwai wani ayyukan da yake yana garin nan, in ba bako ba dan garin nan bai yi.
Kaman wani irin aiki kenan?
Aikin da ake yi na shara, aikin da ake yi na tuki garin nan, aiki da ake yi na wanke benayen da suka giggina, in za ka zo ka duba baki ke. Ba ka taba ganin Bature na nan da su ba ka iske shi yana share gida hawa dari, shi ba ko.
Madalla Muhammadu Lamina Ali kenan a tattaunawarsu da Haruna Shehu Mararrabas Jos. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai bitar wasu daga cikin mahimman batutuwan da suka faru ne a wannan shekara a Amurka, inda za mu leƙa fagen siyasa, kasuwanci, sha'anin diplomasiya, nishaɗi da kuma wasanni. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin, yau za mu waiwaye ne a shirin na Duniyar Amurka, inda za mu duba wasu daga cikin mahimman batutuwan da suka faru a Amurka ko kuma suka shafi ƙasar yayin da wannan shekara ta 2022 take mana bankwana. Da farko, a ƙarshen watan Fabrairu ne Rasha ta faɗa wa makwabcinta Ukraine da yaƙi, lamarin da ya janye kakkausar suka daga ƙasashen duniya, inda Amurka ta zama ta gaba-gaba wajen yin Allah wadai da matakin da shugaba Putin ya ɗauka a kan Ukraine. Wannan yaƙi dai ya shiga wata na goma kenan, kuma har zuwa yanzu ana can ana fafatawa, yayin da Amurka da ƙawayenta ke marawa ƙasar ta Ukraine baya.
To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated.
Shugaba Biden kenan yake cewa ‘yan ƙasar Ukraine kun nuna jarumtaka da jajircewa ga masu takalaku. Idan ana maganar ‘yancin walwala, a kodayaushe muna tare da ku. A watan Maris ɗin wannan shekara mai ƙarewa ne kuma wani abu da ba taɓa gani ba ya faru yayin bikin karrama jarumai na Oscars, wanda aka yi a karo na 94, inda Will Smith ya wanka wa Chris Rock mari bayan da wasu kalaman barkwanci kan matarsa Jada Smith dangane da abin da ya shafi yadda take aske gashinta saboda wata larura da take fama da ita da ake kira alopecia. A hukuncin da ta yanke kungiyar da ke shirya gasar ta Oscars, ta haramta wa Smith halartar gasar har tsawon shekara 10, ko da yake ya nuna nadama kan abin da ya aikata. A watan Yunin bana ne kuma shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan sabon dokar takaita mallakar makamai, dokar da manyan jam'iyyun ƙasar biyu suka mara wa baya. Hakan dai ya biyo harbe-harben da aka yi waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane da dama a Buffalo na jihar New York, da kuma wani ɗan bindiga da ya shiga wata firamare ya kashe yara ɗalibai da malamai 19 a garin Uvalde na jihar Texas. Shugaba Biden kenan yake cewa, saboda Allah, rayukan Amurkawa nawa muke so su salwanta kafin mu kawo ƙarshen wannan al'amari. Dokar ta shafi yadda za a riƙa gudanar da ƙwaron bincike da kuma duba lafiyar ƙwaƙwalwar wanda zai mallaki bindiga. To a watan Yunin bana ne har ila yau kotun ƙolin Amurka ta soke dokar nan wacce ta ba mata Amurkawa dama su zubar da juna biyu, hukuncin da yanzu ya ba jihohi hurumi su yi gaban kansu kan wannan al'amari. Wannan hukunci har ila yau ya haifar da zanga-zangar lumana da dama a sassan Amurka, musamman a ɓangaren masu nuna rashin amincewarsu da soke wannan doka. A watan Yuli ne kuma wasu sassan Amurka suka fuskanci bala'in ambaliyar ruwa, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane da dama da kuma asarar dukiyoyi. Yankunan da ambaliyar ruwa ta shafa sun hada da wasu yankunan Missouri, Illinois, Las Vegas da West Virginia. To a watan Nuwamba ne kuma Amurka suka yi zaben rabin wa'adi ko kuma zaben 'yan majalisar tarayya. Hasashen da masana suka yi kan zaben ya nuna cewa 'yan jam'iyyar Republican za su yi mamaya, sai dai an ga akasin hakan bayan da aka fitar da sakamakon zaben. Ko da yake 'yan Republican din sun karbe ikon majalisar wakilai da dan kankanin rinjaye, yayin da 'yan jam'iyyar Democrat suka ci gaba da rike rinjaye a majalisar dattawa su ma da 'yan kankanuwar tazara. To kwanaki kadan bayan kammala zaben rabin wa'adin ne, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takara a zaben 2024.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States.
Ya yi wa magoya bayansa wannan albishir ne a wani ɗan ƙware-ƙwaren taro da aka yi a gidansa da ke Mar-a-Lago a jihar Florida. To a tsakiyar watan Disamban nan ne kuma Amurka ta karɓi baƙuncin shugabannin nahiyar Afirka a wani taro da gwamnatin shugaba Joe Biden ta shirya da shugabannin ƙasashen nahiyar, don duba yadda za a ƙarfafa dangantaka tsakanin ɓangarorin biyu, musamman ta fuskar abin da ya shafi kasuwanci.
The United States is committed to supporting every aspect of Africa.
Shugaba Biden kenan yake cewa, Amurka ta ƙudurar aniyar ganin ta tallafa wa duk wasu fannoni da za su kai ga cigaban nahiyar Afirka, musamman a fannin yadda kamfanonin Amurka da ƙasashen nahiyar Afirka za su riƙa amfana. A kuma makon da ya gabata ne, Amurka ta fuskanci tsananin yanayi na sanyi da ya kai ga zubar dusar ƙanƙara, lamarin da aka kwashe shekaru da dama ba a gani ba. Goman mutane ne suka mutu sannan an soke tashin jirage sama da 4,000 yayin da jama'a suke hada-hada tafiya hutun Kirsimeti da na sabon shekara. Yankin Buffalo da ke jihar New York na ɗaya daga cikin yankunan da wannan lamari ya fi kamari, inda kididdiga ta nuna mutum sama da 20 ne suka mutu a jihar.
We're still in the middle of it. We still have people who need to be rescued. We have people with their power off.
Gwamnatin jihar New York Kathy Hochul kenan a lokacin ana ganiyar sanyin take cewa har yanzu muna tsakiyar wannan yanayi na zubar dusan kankara. Akwai mutane da ke bukatar a kubutar da su. Akwai kuma waɗanda suke zaune babu wutar lantarki. To kamar kusan kowace ƙasa, Amurka ita ma ta fuskanci matsalar hauhawar farashin kayayyaki a wannan shekara mai karewa. Yayin da kasashen duniya ke kokarin farfadowa daga mummunan tasirin annobar coronavirus da kuma tasirin yakin da Russia ke yi a Ukraine. A fagen wasanni kuma tawagar 'yan wasan zaruruga ta Los Angeles Rams ce ta lashe wasan Super Bowl bayan da ta doke Cincinnati Bengals a wannan shekara. Sannan a wani wasan hamayya da ya shafi siyasa, Amurka ta doke Iran da ci 1-0 a karawar da suka yi a gasar cin kofin duniya da aka kammala a ƙasar Qatar, wanda Argentina ta lashe kofin a ƙarshe. Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a wannan shiri na duniyar Amurka da muka yi bitar wasu daga cikin mahimman batutuwa da suka faru a wannan shekara mai ƙarewa a Amurka. Sai kuma wata shekara idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Lagos Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa ayi bukukuwan sabon shekara lafiya.
An gaishe ka, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kwan aiko mana ta email. Saƙonmu na farko a yau saƙon haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Babanyaye Sabon Gida da Comrade Hamza Sula Tankarkar a jihar Jigawa. Suka ce haƙiƙa akwai buƙatar hukumar kiyaye haɗari ta ƙasarmu Najeriya ta ƙara ƙoƙari a irin wannan lokaci na bukukuwan ƙarshen shekara. Duba da yadda ake samun yawaitar haɗura. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya nuna mana sabuwar shekarar 2023 lafiya da fatan za ta zama shekarar kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasarmu Najeriya. Saƙonmu na gaba ya fito daga kawu mai ruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga. Suka ce kashe mutane sama da 10 da yin garkuwa da wasu mutane 100 a jihar Sokoto da 'yan bindiga suka yi. Hakan abin jimami ne da kuma tur da Allah wadai. Kuma ƙalubale ne ga gwamnatin Najeriya mai ikirarin yaƙi da ta'addanci. Daga ƙarshe muke fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa. Amin. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Malama Zainab malamar makaranta Bauchi da Sani Muhammad Chindu anguwar Karofi Madaki jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Suka ce don Allah ku bamu dama mu yi kira ga matasanmu da su yi taka tsantsan wajen cefa kansu cikin bargar siyasa. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Ba taƙaice, a yau Juma'a Ukraine ta ce ta daƙile wani harin da Russia ta kai na jirgin sama maras matuƙi da dare, kwana ɗaya bayan Moscow ta ƙaddamar da sabon jerin hare-haren makamai gabanin bukukuwar sabuwar shekara. Hare-haren da yana zuwa ne watanni 10 da mamayar da Moscow ɗin ta kai wa Ukraine. A 'yan watannin baya kuma hare-haren da Russia suka yi sun auna tashar makamashi, lamarin da ya jefa miliyoyin mutane a cikin matsanancin sanyi a tsakiyar hunturu. Wata kotun gwamnatin mulkin soji a Myanmar ta kammala shari'ar da ake yi wa hambararren shugabar farar hula Aung San Suu Kyi a yau Juma'a, inda aka yanke mata hukuncin zaman kaso na jumlar shekaru 33, kamar yadda wata majiya ta bangaren shari'a ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na AFP. Suu Kyi, wadda ke zaman fursunar soji tun juyin mulkin shekara ta 2021, an yanke mata hukunci kan tuhumar da ake yi mata, kama daga cin hanci da rashawa har zuwa mallakar na'urar sadarwa ta oba-oba ba bisa ka'ida ba, da kuma keta dokokin annobar coronavirus.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokaci, sai kuma a dakatar shirin yau da gobe. A madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin, Murtala Faruk Sanyinna, da wadda ta daidaita shirin, wato Julie Leathers Gresham, da injiniyar mu ta yanzu, ni Zahra Aminu Fage, nake cewa mu huta lafiya.